الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 7 ga watan Al-Muharram shekara ta 435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata muna je cikin kitabul janaiz littafin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen wato gawa wanda darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen wato hadisi na 359 hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla ala qabrin ba'da ma dufin fa kabbara alaihi arba'a wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla akan wani kabari bayan an binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara hudu wanda kamar yadda karin bayani zai zo a yau a takaice a nan kabbara hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kamar kuma yadda ya gabata a sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Najashi lokacin da Allah ya masa rasuwa kamar yadda bayani ya gabata wata mata ce wadda take kula da tsaftace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam launin fatarta launi ne wanda yake baki kamar yadda yake cikin riwaya matat imra'atun sauda ta kummul masjid wata mata ce baka wadda take tsaftace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar a matsayinka na mumini kar ka fahimci cewa canjin fata cewa wannan fatarsa baka ce wannan fatarsa ja ce wannan fatarsa fara ce cewa suna da wani bambanci a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala launin fata baya bambanta tsakankanin muminai abinda ke bambanta tsakanin muminai wani yafi wani shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke cikin zuciyar bawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a khutubarsa manzon Allah yake cewa babu wani fifiko na daraja ga balarabe akan wanda ba balarabe ba manzon Allah yace sai da tsoron Allah takawa ita kadai ce take sanya bawa matsayinsa ya daukaka ya kire ɗan uwansa Ran Allah sai ya ce dukkanku asalin ku dai tushen ku dai daga Adam ne. Adam kuwa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halicce shi ne daga ƙasa. Sinadarin halittar ƴaƴan Adam gaba ɗaya sinadari ne ɗaya. Koda an samu canjin launin fata, in kana ganin kai fatar ka fara ci ko shi tashi ja ci kai baka ci, mai farar fata yana ganin cewa ya fi ka daraja, ya fi ka matsayi. Wannan duka maganar banza ce. Gaba ɗayan ku tushen ku ɗaya, ya gaya maka shi da lu'ulu'u aka halicce shi ko kuma da zinare, duka tushen ɗaya ne. Manzo Allah ya ce dukkan ku kullukum min Adam wa Adamu min turab aw kama qala, gaba ɗayan ku tushen ku daga Adam ne. Adam ko Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halicce shi ne daga ƙasa. Wanda kasancewar canjin launin fata, wani fari, wani ja, wani baki, wani wankan tarwada, wanda dalili matsayinsa dalili ne daga cikin dalilan da suke nuna girman kudura ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da kadaita shi, kamar yanda ya nassanta mana game da haka a cikin Alkur'ani. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وبنجي تعالى يتي ومن آياته ينادى دليلا كأي ترسى شيء ما هل تنسى ميدك سيدة أبنك زكان كانوس خلق السماوات والأرض هل ترسى ميدك سيدة alama ce mai nuna girman kudura ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da kadaitarsa. Sai ce waqtilahu alsinatikum, da sabawar wato halashinanku. Ni ina jin yaren Hausa, kai kana jin yaren Zama. Wannan yana jin Fulatanci, wannan yana jin Barbarci, wannan yana jin Faransanci, wannan yana jin Ingilishi. Sabawar halashi, wannan dalili ne mai nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. An gane halashin hududde ne, amma babu wani bambanci, duka halashin ɗaya ne. Amma sai ka ji yaren da wane yake daban, yaren da wane yake daban, wanda yaren da wane yake shi ma daban. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, hakanan sabawar launin jikinku, wani fari, wani baki, wani ja, wani wankan tarwada. Sai ce inna fi zalika, game da haka, la ayatin, akwai dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da girman kudurarsa. Amma gawa sai ce lil alimina, ga waɗanda suke masu sanin haka, su ne waɗanda suke masana kenan. To don haka kasancewar canjin fata, kasancewar launi baki, wannan kasancewar ba wani aibi bane ba, asali ne game da halittar Adam. Da Allah zai halicci annabi Adam, Ubangiji ta'ala ya umarci mala'ikansa, ya ibo masa ƙasa ta dukkan wani yanki. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a sanadiyar sabanin ƙasa, wata fara, wata baka, wata ja, to haka halittar ƴaƴan Adam ta zo. Ƙasar da Allah, yimbin da Allah ya cuɗa halittar ɗan Adam, dukkan wani yanki na ƙasa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sanya aka hada masa, ya umarci mala'ikansa ya yi. Don haka maganar ƴan wannan jikokin birrai da aladu, ma'ana Yahudu, wanda suke cewa wai asalin bakin mutum annabi Adam, wannan annabi Nuhu alayhi salam, lokacin da aka hau jirgi da Allah ya halaka duniya, yama ƴaƴansa wasiyar cewa kar wanda ya kusanci iyalinsa. Sai aka samu wani ɗansa, wai shi ne Hama, sai ya yi taurin kai sai ya kusanci iyalinsa. Daga nan ne asalin samun bakin mutum, saboda wai laifin da ya yi. Haka suke faɗa a cikin kisosi. Don haka wannan kisa ta ci karo da nasi na Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi idan muka koma a jahiliya ma, akwai waɗanda su da launin nasu baki ma suke alfahari, kamar yanda an tara yake cewa fa in aku aswadan falmisku launi wa mali sawadi jildi min dawai walakin tabu'udul fahsha wa anni kabu'udul ardi an jawi samai, kabu'udul ardi an jawi samai. yace la ina aku aswadan, yace in har na kasance ni bakar fata ne kuna aibanta ni, yace to kar ku manta fa falmisku launi, launin fata ta irin launi ne wanda yake na almuski, a turare akwai wanda yake ga almuski babu. Dan haka bishokin giya ta gidan aljanna Ubangiji ta'ala cayi almuski ne, kitamuhu misk, kuma haka manzon Allah ya tabbatar mana jibin da yake zuba daga jikin ɗan aljanna kanshin shi kanshin almuski ne. Shine yace la in aku aswadin, in har na kasance bakar fata, kuna ganin bakar fata cewa wani aibi ne, yace to fal misku launi, yace launin fata ta launi ne wanda yake na almuski, yace wa mali sawadi jildi min dawai, yace kuma bakar fata ta yace ba ta da wani magani, babu wani abin da zan sa ta canza ta koma fara kamar yadda wasu suke canza fata a yau saboda lalacewa da komawa da baya. Sai yace walakin tabudul fahsha wa anni, sani dai duk wasu miyagun ayyuka na alfasha suna nisanta ta, ma'ana ba ni ba su, kaga shi kanshi yana alfahari da nisantar ayyuka waɗanda suke na lalaci. Sai yace kabudul ardi an jawi samai, kamar yanda kasa ta yi nisa wato tsakaninta da sasannin sama, don haka tsoron Allah shi yake ɗaukaka darajar mutum. To don haka a nan yake cewa wata bakar mata ce wadda take tsaftace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya mata rasuwa. Sahabbai suka tattala ta, suka wanke ta, suka yi mata likafani, suka yi mata sallah a cikin dare, suka je suka binne ta. Lokacin da bayan wasu ɗan kwanuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ganta ba kamar yadda ya saba ganinta, manzon Allah sai yake tambaya ina ko wanci, sai aka ba shi labarin cewa Allah ya mata rasuwa tun yau da ɗan kwanuka. Manzon Allah ya ce a fala azantumuni, me ya hana ku sanar da ni game da mutuwarta? Suka ce ya rasulullahi, a lokacin da Allah ya mata rasuwa cikin dare ne, mu ko muna kyamar a ce mu fito da kai a cikin wannan duhun dare, akwai tsanantawa a kanka. Iya uzurin sahabbai shine kada su tsananta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin irin girmama wanda suke masa da darajanta wanda suke masa. A wata riwaya yake cewa kace kamar wato sun rena ajawalinta, suna ganin ya ayyuhan nas ce ba kowa bace wa sai an tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, haka yake a cikin wata riwaya. A lokacin nan manzon Allah sai yake cewa duluni ala qabriha, ku nuna mun kabarinta. Sahabbai suka wuce gaba suka je suka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabarinta. Manzon Allah ya wuce gaba suka yi sahu a baya, manzon Allah ya yi kabbara hudu ya mata sallah kamar yanda yake makowa. Da ya gama sallah manzon Allah yake cewa inna hadhihi al-qubura mamlu'atun ghurmatan wa inna Allaha yunawwiruha bi salati alaihim, manzon Allah yake kusan da cewa waɗannan kaburra wato cike suke da duhu. An gane ku, inna hadhihi al-qubura mamlu'atun ghurmatan ala ahliha, manzon Allah yake kusan da cewa kaburran nan wato cike suke da duhu wato ga masu su. Sai ce wa inna Allaha munawwiruha ko kuma yunawwiruha, lalle Ubangiji subhanahu wata'ala na haskaka kaburran mu'minai bi salati alaihim, manzon Allah yace a sababin yi musu sallah da nake musu, domin sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ce ta musamman ga mu'mini. To shine anan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla ala qabrin ba'da ma dufina, wato yayi sallah akan wani kabari wato bayan an binne shine, sai yace fa kabbara alaihi arba'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya masa kabbara hudu. To dan haka kamar yanda bayani ya gabata, wannan hadisi dalili ne a bisa halaccin yin sallah akan kabari. ita wannan sallah akan kabari kamar yanda bayani ya gabata mutumin da aka binne shi ba tare da an yi masa sallah ba to wannan sai a zo kan kabarin sa a yi masa sallah an gane ko haƙƙi ne nashi dole ne a zo kan kabarin sa a yi masa sallah na biyu shine kamar shugaba mai daraja ko kuma makusancin mamaci ko wani mutumin da ake kwadayin addu'arsa Allah ya ma mamacin sa rasuwa ba tare da ya halarci wannan jana'iza ya zo bai samu sallah har an kai an binne to wannan yana da damar da zai zo ya tsaya kan kabarin ya fuskanci alƙibla ya yi masa sallah an gane ku idan da wasu jama'a ko ma waɗanda suka yi ko wanda ba su yi ba suna iya zauwa su yi sabo a bayan shi ya kabbara ya yi mata sallah ya yi sallah ga wannan mamaci wasu malamai sai suka kayyade suka ce yin sallah akan kabari yana da kaidi suka ce izuwa wata guda in ya wuce wata guda ba za a yi ba saboda suka ce galibin bayan wata guda wato gawa tana rubewa tana rudiddigewa don haka sai suke ganin cewa akan iya yin sallah akan kabari zuwa wata guda da wasu ɗan kwanuka amma idan ya wuce haka ba za a yi ba wasu sun kayyade da wata biyu wasu sun kayyade sama da haka to amma abin da muke so mu sani babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kayyade lokaci cewa zuwa wata ɗaya ko wata biyu ko sama da haka ko ƙasa da haka ka'ida ma malamai suka ce ita sallar ran ne ake ma ba gangan jiki ba an gane ku ran na bawa shine ake ma sallah ba gangan jiki ba dan haka kenan anan ko da kasancewar ya samu ko shekara nawa ne akan iya zawa wanda ya cancanta ya sallar ya kan iya zawa yayi an gane ku ba maganar kayyadewa da wannan kwanuka to kamar yanda bayani ya gabata ita sallar gawa ana bukatar wato a samu jama'a kamar yanda jama'a wajibi ne a sallar a salloli waɗanda suke na farilla to haka ita ma sallar gawa wajibi ne wato a yi jami'i a samu jama'a kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka ya dawwama duk sallar gawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a zamanin sa babu gawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yayi sallah jama'a manzon Allah yake kira su zo su yi sahu a bayan sa haka yayi naci har izuwa karshen rayuwarsa tare da haka kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah tankar yanda ku ga ina sallah dan haka malamai suka ce jama'a a sallar gawa wannan wajibi ne dole a samu jama'a kuma a duk lokaci karancin jama'a shine wato mutum uku an gane ku karancin jama'a wato mutum uku kenan don haka kasancewar idan mutum uku ne suka hadu idan maza ne gaba ɗaya kenan namiji biyu sai su tsaya a bayan sa sannan kuma shi imami ya wuce gaba idan ko ya kasance akwai mace a ciki kenan anan liman zai wuce gaba sannan wannan namijin ɗaya a matsayin mamu ya tsaya bayan liman sannan ita kuma macen ta tsaya can baya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da dan Abu Talha Umayr Allah ya masa rasuwa manzon Allah ya je gidan Abu Talha aka sanya jinjirin gaba manzon Allah ya wuce gaba a matsayin sa na liman Abu Talha ya tsaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ummu Sulaim ta tsaya bayan mijinta Abu Talha su uku suka yi sallar manzon Allah liman Abu Talha a sahu na farko sannan ita kuma Ummu Salama wannan Ummu Sulaim wato a sahu na biyu to dan haka a duk lokacin da kenan in kwa kasancewar mutum biyu ne za su ma gawa sallah kamar yanda bayani ya gabata ba za su yi ba kamar yanda suke yi a sallah ta jama'a ma'ana mamu ya dawo dawar liman su yi kafada da kafada ba haka ba za a yi iya abinda za a yi shine kasancewar liman ya tsaya a gaba shi wannan mamu sai ya tsaya a baya shi kadai kamar yanda anan inda a sallah ta farilla ce Abu Talha zai tsaya a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zawwa zai ya tsaya a damar sa su yi kafada da kafada in yaso ita kuma Ummu Sulaim ta tsaya a baya kaga wannan kenan dalili ne tabbatacce wanda yake nuna cewa in mutum biyu za su ma gawa sallah to ba za su yi ba kamar yadda suke yi a sallah ta farilla kenan ma mu sai ya komo bayan liman ba zai tsaya ba a damar shi su yi kafada da kafada kuma tare da cewa bayani ya gabata a duk lokacin da aka samu jama'a mai yawa akan gawa to wannan shine yafi dacewa domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mamacin da al'umma ta musulmi za su yi masa sallah manzon Allah yace yablughuna mi'a su kai mutum 100 kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u fihi gaba ɗayan su wannan su nema masa ceto da alhurma a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala face sai Allah ya karbu ceton su duk gawar da aka samu mutum 100 daga cikin musulmi suka tsaya suka yi mata sallah manzon Allah yace duk abin da suka roƙa masa an gane ku na rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala na ceto sai Allah ya karbu ceton su hadisin na cikin sahihu muslim a wata riwaya manzon Allah yace face sai Allah ya gafarta masa zanubansa haka wani hadisi wanda shi ma na cikin sahihu muslim da sunani abi daud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min rajulin muslimin yamut babu mutum wanda yake musulmi da Allah zai masa rasuwa fa yaqumu ala jinazatihi 40 rajula a samu mutum 40 wato su tsaya akan gawarsa su yi masa sallah la yushrikuna billahi shay'a wadanda ba sa hada bautar Allah da wani illa shafa'akumullahu fihi face sai Allah ya karbu ceton su duk abinda suka roƙa masa a wannan sallah sai Allah ya amsa musu wannan na nuna mana fadla ta tauhidi kaidi manzon Allah ya ce la yushrikuna billahi shay'a wadanda ba sa hada bautar Allah da wani in dai aka samu mutum 40 masu tauhidi suka ma gawa sallah to wannan gawa ta ci nasara duk abin da suka nema mata na ceto Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya karbu ceton su an gane ku sannan kasancewar wato wanda ya cancanta ya wuce gaba ya ma gawa sallah shugaba shine yake da haƙƙi an gane ku shugaba ya fi makusancin mamaci wato haƙƙi game da magawa sallah amma galibin shugabanninmu a yau ba su iya sallah ba haka ne inda za ka tsare shugaba 10 aƙalla sai ka yi sa'a a cikinsu ɗaya zai iya maka bayani game da yadda ake sallar gawa wannan ana maganar shugabanci nagari shugabancin mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da waɗanda suka biyo baya wanda fiyayyun al'umma ne shugaba na musulmi shi ya fi cancanta game da magawa sallah a kan makusancin mamaci domin hadisin Abu Hazim Allah ya ji kansa yake cewa inni la shahidun yawma matal Hasan ibn Ali yace na halarci janaiza ta Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ranar da Allah ya masa rasuwa fara'aytu Husayn ibn Ali yace sai naga Husayn dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda na fada wato ga Sa'id ibn al-As wa yadqulu fi unuki yana zungura shi wuya yana zungura wannan Sa'id ibn al-As yana ce masa taqaddam wuce gaba yi masa sallah yace falaula annaha sunna ma qaddamtuk yace wallahi in ba dan haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take yace wallahi bazan barka ba kai masa sallah da ni zan wuce in masa a lokacin nan Sa'id ibn al-As shine shugaba a birnin Madina kuma akwai wani rashin zuttuwa da hayaniya tsakanin shi da Husayn ibn Ali ibn Abi Talib kaga anan Hasan ne Allah ya masa rasuwa amma an zo za a masa sallah Husayn ya tura wannan shugaba Sa'id ibn al-As yace wuce kai masa yana zungurar shi a wuya an gane ku yana ce masa wallahi in ba dan haka bane sunna ta kakana yace wallahi bazan gabatar da kai ba yace amma wuce kai masa kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana shugaba shi yafi cancanta gama talakkan shi sallah akan makusancin talakka ko danka ne ko mahaifinka ne ko wanka ne ko kananka ne to shugaba na musulmi yafi cancanta akan yi masa sallah sannan kasancewar in har shi shugaba ko na'ibinsa wato bai halarci wannan jana'iza ba, to wanda yafi cancanta wato yama mamaci sallah shine wanda yafi kowa karatun alqur'ani, wanda yafi kwarewa a wajen karatun alqur'ani to shine yafi cancanta yama gawa sallah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillahi, wanda yafi kowa sanin alqur'ani. Me ake nihi sanin alqur'ani? Iya karanta shi da tajwidin sa, an gane ko? Kuma tare da hadda wanda take mai kwari, manzon Allah yace shi yafi cancanta ya ma mutane sallah ya musulmanci. Sai yace fa in kanu fil qira'ati sawa'an, in sun zamanto daya a wajen karatun alqur'ani kowa gwani ne, fa a'lamuhum bis sunnah, manzon Allah yace wanda yafi su fahimtar sunna, an gane ko? Yafi su sanin hukuncen addini. Manzon Allah sai yace fa in kanu fi sunnati sawa'an, in ku sun zamanto a wajen sanin sunna daya, sai yace fa aqadamukum hijra, wanda yafi su dadewa a wajen yin hijira. Sai yace fa in kanu fil hijrati sawa'an, in sun zamanto daidai a wajen yin hijira gaba ɗaya lokaci ɗaya suka yi, fa aqadamuhum silma, manzon Allah yace wanda yafi su dadewa a musulunci. To dan haka wannan kenan, in har shugaba bai halarto ba ko na'ibinsa, to sai a nemi wanda yafi kowa wato kwarewa a wajen karatun alqur'ani, kenan shi yafi dacewa, an gane ko? Sannan abu na gaba, in har gawawwaki sun haɗu ba ɗaya ba biyu ba, maza da mata, to abin da ya kamata a musu sallah jumulla ɗaya, ma'ana a yi musu sallah ɗaya, sai a jera su gaba ɗaya, ko da kasancewar an gane ko, amma maza su ne za a sanya kusa da liman, sannan mata kuma sai a jera su daga baya. Kenan misali idan aka samu gawawwaki suka zamanto wake da shinkafa maza da mata, kenan maza su ne za a jera a farko a gaban lima, an gane ko? Jeran da za a yi ba jere ba za a yi haka zai, a jera za a yi ɗaya bayan ɗaya, kenan haka za a jera su. Idan an jera maza an gama, to mata su ne za su biyo baya, kai mazan ko da yara ne jinjirai su za a sanya a gaban lima a farko, kamar yadda Ibn Umar Allah ya kara musu yadda ya ma wasu gawa guda tara wato sallah, Ibn Umar sai ya sanya maza gaba ɗaya wato a gabansa, mata ku sai aka sanya su bayan kenan maza kenan ɓangaren alƙibla, dukkansu aka jera su guda. Sannan kuma an zo da gawa ta Ummu Kulsum diyar wato Ali, an gane ku? Aliyu ɗan Abi Ɗalib, akwai diyar shi mai suna Ummu Kulsum, wanda mata ce ta Umar, Allah ya ƙara masa yadda, Allah ya mata rasuwa, matar Umar ce ɗan Khattab, wanda ainihin ta diya ce ta Aliyu ɗan Abi Ɗalib, Allah ya mata rasuwa ita da jinjirinta. Da aka zo da ita, an gane ku? Da aka zo da gawarsu a lokacin nan, wato Sa'idi ibn al-As wato shine shugaba a birnin Madina, sai aka dura su, sai aka sanya jinjirin wato kusa da lima, sannan ita uwar sai aka sanya ta a bayan jinjirin kenan bangaren alkimla. A cikin jama'ar da suka ma wannan gawa sallah akwai Abdullahi dan Abbas, akwai Abu Huraira, akwai Abu Sa'id al-Khudri, akwai Abu Qatada. Sai wani mutum yayi inkari, yaya za a yi haka a gabatu da jinjiri kusa da liman a mai da mahaifiyarsa baya? Nafi yake cewa fa nazartu ila ibn Abbas wa Abi Huraira wa Abi Sa'id wa Abi Qatada, wato sai na kalli Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira da Abu Sa'id da Abu Qatada, fa qultu ma hadha, sai na ce wannan ko menene? Qalu hiya sunna, sai suka ce wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi wani mutum ne daga cikin jama'ar da suka halarci wannan jana'iza, yayi inkarin yaya za a sanya jinjiri kusa da liman a sa'uwar baya. Shi Imamu Nafi yace sai na kalli waɗannan jigajigai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri da Abu Qatada, gaba ɗayan su sai suka ce mai hiyar sunna, haka yanda aka yi shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka anan wannan dalili ne wanda yake nuna gawa in ta wuce daya biyu ba laifi aka iya hada su gaba daya ayi musu sallah, ko gawa nawa ce ko da ta kai dubu, amma maza su ne za a jira kusa da liman ko da kankanan yara ne, sannan kuma baya sai a biyo da mata. Sannan kasancewar kuma na halatta kowace gawa a yi mata sallah ita kadai, ko da gawawakin da yawa ne, kowanne a kawo shi a yi masa sallah, sannan a kai shi, sannan a ɗauko wani a yi masa sallah. Kamar yanda yin haka shine asali, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya aikata game da shahidai, wato na Uhud, wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin Uhud da Allah ya ma wato Hamza shahada da sauran sahabbai, kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya ikara musu yadda yake faɗa, lokacin da aka kawo Hamza sai manzon Allah ya sanya aka daidaita gawar shi zuwa ga alƙibla. Manzon Allah sai da ya masa kabbara tara, sannan kuma sai aka kawo sauran shahidai aka ringa jera su, aka ringa jera su bayan Hamza. Kowane shahidi idan aka kawo shi aka ajiye shi bayan Hamza, manzon Allah sai ya masa sallah, an gane ku, tare da Hamza. Sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Hamza da wanda ke tare da shi sallah 72, Hamza shi kadai sai da ya samu sallah 72. Kenan a farko Hamza manzon Allah ya masa sai da ya kabbara tara, sannan kuma ɗaya bayan ɗaya shahidi 71, kowanne daga an kawo shi an sanya shi bayan Hamza sai manzon Allah ya masa sallah, wannan sallah kuma tare da Hamza. Sannan sai aka wani hado manzon Allah ya masa sallah tare da Hamza, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ran nan wato ya ma Hamza sallah 72. Kenan kaga wannan yana nuna mana asali kowa ayi masa sallah. To amma ba laifi in gawa ta yawaita gaba ɗaya a jumulce su ayi musu sallah ɗaya. Sannan kuma ita sallar gawa tana halatta a yi ta a cikin masallaci, sabani ga malaman Malikiya da malaman Hanafiya waɗanda suke ganin bayyada cewa a yi sallar gawa a cikin masallaci. Dalilin da ke tabbatar da sallar gawa ta halatta a cikin masallaci shine hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda, lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya masa rasuwa, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka aika cewa a zo musu da gawarsa a cikin masallaci domin su yi masa sallah. Sahabbai suka kawo gawa suka ajiye musu a cikin masallaci. A lokacin nan wato Aisha Allah ya ƙara mata yadda, an gane ku, lokacin nan kenan sai aka kawo aka ajiye shi akan kofar wato ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka ajiye gawar domin wato su yi masa sallah. Labari sai ya cin musu yaya za a shigo musu da gawa cikin masallaci, wanda daman kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama liƙe yake da masallaci, daga cikin gidansa kawai masallaci za ka fito. Kenan a nan cikin masallaci aka ajiye gawar. Aisha sai ta samu labarin wasu sahabbai sun aibanta mata akan wannan sallah da tama Sa'ad a cikin masallaci, suna ganin cewa bai dace ba, an gane ku, suna cewa hadhihi bid'a, ai wannan wani sabon al'amari ne wanda mu ba mu san shi ba a addini, yaya za a zo a ma gawa sallah a cikin masallaci. Suka ce ma kanatil janaizu yudkhalu biha ila almasjid, mu dai abinda muka sani a zamanin manzonmu gawa ba a sanya ta masallaci ai mata sallah. Wa balaga zalika Aisha, labari ya cimma Aisha irin wannan inkari da wasu daga cikin sahabbai da suka mata. Aisha sai ta ce ma asra annas ila an yaishu ma la ilma lahum bi, tace menene mafi gaugawar wato jama'a wato su ringa rayuwa akan abin da ba su da masaniya game da shi, ma'ana su ringa musan abin da ba su da sani game da shi. Aisha sai take cewa menene mafi gaugawar manta wasu, tace ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala suhayl ibn bayda'a wa akhihi illa fi jawfil masjid, tace wallahi suhayl dan wata mata da ake kiranta bayda da dan uwansa sahal tace wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu sallah ba face a cikin wannan masallaci a cikin cikin masallaci manzo Allah ya musu sallah to wannan dalili ne tabbatacce kamar yanda hadisin na cikin sahihu muslim wanda yake nuna halaccin yin sallar gawa a cikin masallaci to amma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba yi gaban masallaci ake jira gawa manzon Allah ya ake aje gawa manzon Allah ya mata sallah amma kuma ya tabbata kamar yanda nan Aisha ta faɗa manzon Allah ya ma waɗannan ƴaƴan wannan mata sallah a cikin masallaci amma abin da yafi dacewa kenan a fito da ita wajen masallaci amma in an yi a cikin masallaci ya halatta sannan kasancewar kamar yanda bayani ya gabata a makabarta baya halatta wato tsakanin kabura a aje gawa a yi mata sallah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne sahihi wanda yana cikin wato al-Mujamul Awsat na al-Imam Tabrani yake cewa wato Anas ibn Malik Allah ya kara musu shi yadda yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla ala al-janaiz bayna al-qubur manzo Allah yayi hanin wato amma gawa sallah tsakanin kabura don haka bai ya halatta ayi sallar gawa a makuntai an gane ko haramu ne bayani ya gabata CD wanda aka binne shine za a zo kan kabarinsa ayi masa sallah in ba a masa sallah ba ko an masa sallah amma ga wanda ya cancanta a ce ya masa shi wanda yake iya zawa yi masa dangane kuma da kasancewar in an aje gawa akwai bambanci wajen tsayuwa tsakanin gawa ta namiji da na da ta mace wato galima an gane ko yanda liman zai tsaya ga gawa ta namiji to ba haka ba zai tsaya ga gawar mace idan namiji ne gawar to liman sai ya zo kusan kanshi nan zai tsaya idan ko gawar mace ce to daidai cibiyar ta ma'ana tsakiyar gangan jikinta nan zai tsaya sabani ga malikiya suka ce mace sai ya tsaya wato wajen kafadarta namiji kuma sai ya tsaya a tsakiyarsa amma wannan sabanin sunna ne abinda yake sunna namiji shine liman zai zo ya tsaya wajen kafadarsa a gane ko wajen kansa kenan zai tsaya amma ita mace zai zo tsakiyar gangan jikinta ya tsaya kamar yanda Abu Ghalib al-Khayyar ke cewa na halarci Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda lokacin da ya ma gawar wato wani mutum sallah yace fa qama inda ra'si Anas sai ya tsaya wurin kan wannan gawar falan ma rufi'a lokacin da aka dauke wannan gawa utiya bi janaza timra'atin min quraish wato sai aka zo da gawar wato wata mata daga cikin quraishawa wakila lahu ya aba hamza sai aka ce da shi ya kai aba hamza hazihi jinazatu fulana fulana ibnatu fulan wannan fa gawar wance ce diyarwani fa salli alaiha yi mata sallah fa salla alaiha Anas da zai mata sallah fa qama wasdaha sai ya tsaya a wurin cibiyarta an gane ko a wata riwaya inda ajizatiha kenan wurin mazauninta nan ya tsaya wato Abu Ghalib yake cewa wa fina al-ala'u ni ziyad al-adab a cikin mu wadanda muka ma wannan gawar sallah akwai wani wanda ake kiransa da al-ala ibn ziyad al-adawi falamma ra'a ikhtilaf qiyamihi ala ar-rajuli wal mar'a lokacin da yaga wato yanda Anas ya saba game da gawar namiji da mace a wajen tsayuwa namiji sai ya tsaya wajen kan mace kuma sai ya tsaya wajen cibiyarta قال سي yace ya aba hamza yace ya kai aba hamza magabatan kurai kanwa ba ta jika a bakin su duk lokacin da suka ga sabanin abin da suka sani to sai sun yi tambaya an gane ko yanda suke da kwadai akan neman ilimi yace haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqumu haythu kunt yace ya Anas haka yanda ka tsaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ne za mu fahimta anan magabatan kwarai duk a cikin al'amari fama suke su sanya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wanda fa anan fa Aisha ce a bayani da ya gabata inkari suka mata fa da aka shigo da gawa cikin masallaci suka ce mu ba haka muka sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka ba yake matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka mata inkari dan haka duk matsayin mutum in dai yayi abin da bai dace ba a shari'a ba laifi ana iya fadakar da shi akan haka shine sai ya ce ya Aba Hamza al'ala ya ce ya Aba Hamza hakaza kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqumu haisukum yanda kai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi ya bambanta wurin tsayuwa game da gawa ta namiji da mace kana na'am Anas ya ce kurai Abu Galib ya ce falatafata ilaina al'ala al'ala ibn Ziyad sai ya waiwayo fa kana sai ya ce ihfazuha yace ya ku jama'a ku kiyaye ta wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku rike ta da kyau wato kar ku bari ta kuce ne kar ku sake ta kubce muku kaga kenan anan dole ya zamanto limamin da zai ma gawa sallah ya zamanto ya san menene sallar gawa wanda galibi kawai daga an kawo gawa an aje babbar riga ita ce take aiki a yau sannan abu na gaba kasancewar mun yi bayanin cewa karancin abin da ake ma san gawa kabbara shine hudu shine wannan kasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi amma gaya karshen kabbara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma gawa shine kabbara tara kenan akan iya hudu ko ayi biyar ko ayi shida ko ayi bakwai ko ayi takwas ko ayi tara an gane ko sabani ga malikiya suka ce in yayi hudu in yayi ta biyar kawai sai ku sallame ku bar shi ko ku yi masa tasbihi to dan haka anan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sama da hudu biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara wannan gabaɗaya sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani ya gabata sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wato Hamza sai da manzon Allah yayi kabbara tara to waɗannan kabbaruri in kabbara hudu zaka yi bayan kabbara ta farko abinda zaka yi zaka karanta Fatiha an gane ku domin sallar gawa sallah ce sallah ku bata inganta sai da Fatiha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ingantacciya ga duk mutumin da bai karanta Fatiha a cikin sallar shi bayan Fatiha kenan me zai biyo baya wato shine karanta sura domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko abinda muke so mu sani sallar gawa zaka yi kabbara a kabbara ta farko zaka daga hannunka bayan daga hannu na farko ba a maimaitawa duk da cewa an samu Ibn Umar a kowace kabbara yana daga hannu haka ita ma sallar Idi dadin fa'ida a kabbara ta farko zaka daga hannu wanda sauran kabbaruri kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake sannan kuma ba maganar du'aul istifta addu'a ta bude sallah wannan ba mahallinta bane bayan kabbara kenan zaka daga hannu idan ka daga hannunka zaka dora hannunka na dama akan na hagu kamar yadda kake a kowace sallah sannan sai ka karanta Fatiha an gane ko karanta Fatiha a sallar gawa dole ne wajibi ne in ba karanta sallar Fatiha ba in dai ba wani tawili ba mutum yake da shi to kasancewar sallah bata inganta ba an gane kamar wanda su sun tafi akan cewa sallar gawa matsayinta addu'a ce ba ta bukatar a karanta Fatiha dan haka in ka koma littattafan malikiya baka ganin maganar karanta Fatiha kawai addu'a ce su sun dauke ta a matsayin addu'a ce sun ce ta sha bamban da sallah babu ruku'u babu sujada dan haka ba ta bukatar a karanta Fatiha illa kasancewar hadisin Abdullahi dan Abbas da wancan hadisi da muka karanta na cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta Fatiha a cikin sallarsa wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa dole ne a karanta Fatiha a sallar gawa Abdullahi dan Abbas ya jagoranci sallar gawa sai ya karanta Fatiha a bayyane ya karanta Fatiha da an gama sallah sai ya waiwayo ya fada ga jama'a yace na karanta Fatiha a bayyane ba dan komai ba don ku san da cewa karanta Fatiha a sallar gawa karantarwar manzon ku ce sallallahu alaihi wasallam, yace sunnatu nabiyyukum, sunna ce ta annabin, ba yana nihin sunna safanin farilla. In aka ce sunna, duk abinda manzon Allah yayi da wanda yace ayi, sawa'an wanda yake wajibi ko wanda yake mustahabi, gaba dai sunan shi sunna. Su magabatan kwarai su dai su samu manzon Allah yayi, ba sa cewa wajibi ne ko mustahabi ne. Abinda yake nihi da sunnatu nabiyyukum, ma'ana karantarwar annabi. To bayan Fatiha kenan mutum sai ya karanta sura. Idan ya karanta sura ko kuma wani abu da ya sauƙaƙa na Alƙur'ani, an gane ko? Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan sahabi sallah, sai ya ce thumma qara'a ma tayassara ma aka min Alƙur'an, karanta abin da ya sauƙaƙa tare da kai na Alƙur'ani. Sannan sai ya yi kabbara ta biyu, bayan kabbara ta biyu zai yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine salatul ibrahimiyya, ko kuma an gane ko? Sigar da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan wannan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka biyo baya da yin addu'a ga mamaci, dan ita kabbara ta biyu bata kebanta ba da salati shi kadai. Bayan salatin za a biyo da addu'a ta ciciya ga mamaci. Bayan kabbara ta uku, hallo addu'a za a tace a tsarkake ga mamacin, ai masa addu'a. Bayan kabbara ta hudu, hallo addu'a za a yi ga mamacin. Kenan bayan kabbara ta hudu in an yi addu'a sai a salamci. In ku kabbara biyar za a yi, kenan a bayan ta biyar hallo sai a yi addu'a sai a salamci, kenan har a kai gaya shine kabbara tara. Abinda muke so mu sani, bayan kabbara ta hudu abinda yake banta shine Fatiha da sura, bayan ta biyu salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yin addu'a ga mamaci, kenan bayan dukkan kabbarorin da za su biyo baya addu'a ake yi ga mamaci. Wanda addu'ar ta zo siga daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kala-kala ce. Akwai fiyayyar addu'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda hadisi ne yana cikin, wato hadisi ne wanda yana cikin Sahihu Muslim, an gane ko, da Sunanin Nasa'i, hadisi na Auf ibn Malik al-Ashja'i, Allah ya kara masa yadda. Wato wanda Auf ibn Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma wata gawa sallah, yace fa hafaztu min du'ai, yace he na kiyaye addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, sai na ji yana cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'i mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal bard ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار قال فتمنيت ان اكون انا ذلك الميت. يجي هنا جي منزل الله هنا wannan addu'a, اللهم اغفر له, يا الله كغفرت له, وارحمه, يا الله كاي masa rahama, wa afihi, ya Allah ka bashi lafiya dangane da duk wani kunci, wa afu anhu, ya Allah ka rangwamta masa laifukansa, wa akrim nuzulahu, ya Allah ka girmama wato masaukinsa, an gane ko? Ko kuma ka girmama wato gararsa, domin annuzul ana kiran gara nuzulan min ghafurur rahim, wa was kenan ko kace ka girmama bakuncinsa, wa wasi'i mudkhalahu, ya Allah ka yalwata mashigarsa, ma'ana kabarin shi, ya Allah ka yalwata masa, wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal bard, ya ubangiji na ka wanke shi da ruwa da raba da kankara, wa naqqihi min al-khataaya, yace ya ubangiji ka tsarkake shi game da dukkan zanubai, kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas, kamar yanda ake tsarkake farar tufa game da datti, an gane ko, yanda ake buga mata sabulu sai an ga tayi kan. Sai yace wa abdilhu daran khairan min dari, yace ya Allah ka canza masa gida na musamman fiye game da gidansa na duniya, wa ahlan khairan min ahli, ya Allah ka canza masa iyali waɗanda suka fi iyalinsa na duniya, wa zawjan khairan min zawji, ya ubangiji ka canza masa mata wadda ta fi matarsa ta duniya, wa adkhilhu aljanna, yace ya Allah ka shigar da shi aljanna, wa izhu min azabil qabri, ya Allah ka bashi tsaro da kariya dangane da azabul qabri, wa min azabin nar, ya Allah ka dada bashi kariya da tsaro dangane da azaba ta wuta. Auf ibn Malik yace wallahi sai da nayi buri ina ma a ce ni ne gawar take shimfida gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wannan addu'a haddace ta ba wani abu bane ba na kai ruwa rana, ya kamata idan ce ba a ce mun jahilci irin wannan addu'a. Da yawa inda zaka tsare mu sai wanda zai maka, in ka tsare mutum 10 sai kai sa'a zaka samu mutum 3 ko 4 ko 5 waɗanda za su maka addu'a ta sallar gawa. Wanda bai koyi ba wannan addu'a yana iya yi, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah kai masa rahama, ya Allah ka kare shi da azabul qabr, ya Allah ka sanya aljanna ce makomar shi. Sai kai ta maimaitawa haka, koda ba da larabci bane, koda da yaren Hausa ne, to amma abinda aka fi so mu je mu koya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar da mu. Kenan wannan addu'a ita ake bukata a yi, ko kuma wata addu'a wadda take ta daban waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan bayan haka kenan a kabbara ta hudu, bayan an yi addu'a kenan sai a salamci. Sallama kwa zaka yi sallama biyu kamar yadda kake salamcewa a sallah ta farilla, a dama ɗaya a hagu. Domin hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa salatu khilalin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqaduhunna tarakahunna nasu, yace akwai halaye guda uku ko kuma tadodi guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya rayuwarsa yana aikata su, yace amma jama'a a yau sun kaurace musu. Sai yace ihdahunna at-taslimu 'ala al-jinazati mithla at-taslimi fi as-salah, ɗaya daga cikin su wato shine sallamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yin gawa kwatancin sallamar shi ta sallah. A sallama ta sallah manzon Allah sallama biyu yake, ɗaya a dama ɗaya a hagu. Wannan hadisi ne kyaukyawa kamar yanda al-Imam al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin littafin sa as-Sunan. Don haka al-Imam an-Nawawi yace isnaduhu jayyid, wato danganan sa dangane ne wanda yake mai kyau. Sannan wani kan iya ce wato ina ga sallama ɗaya, sallama ɗaya ita ma ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallar gawa. An gane ko? Kamar yadda Ibn Abi Aufa yake cewa, an gane, kamar yadda hadisi ne na Afa Ibn Sa'id kala yake cewa ra'aitu wato kasancewar anan kenan da yace kwatancin sallamar shi ta sallah. Kenan wannan sallama ta sallah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika yi abinda yake sananne sallama biyu ce, tare da cewa kuma yakan iya daukan ma'anar wato sallama guda. Kenan in mun kalli kowace sallamar ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci manzon Allah yana sallama biyu, wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallama ɗaya tak a damar shi a sallar gawa, wannan a sallah ta farilla. Kenan don haka a nan abinda muke so mu gane, ko ka yi sallama biyu ko ka yi sallama ɗaya, wannan duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan don haka ya halatta kenan a taƙaita akan sallama guda ɗaya tak, shi ma hadisi ne tabbatacce kamar yadda hadisin yake cikin as-sunan na al-Imam ad-Darqutni, haka nan al-Mustadrak na Hakim an-Naisaburi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala jinazati, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma gawa salla, fa kabbara alaiha arba, manzon Allah yayi kabbara hudu. Abu Huraira sai yace wa sallama taslimatan wahida, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sallama sallama daya. Mas'ala ta karshe, ta kusan karshe, wato baya halatta ama gawa sallah a cikin lokacin guda uku, yi ma gawa sallah a ɗaya daga cikin lokacin nan guda uku haramu ne. Bugu da ƙari kuma baya halatta a kaita abin ne kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Kamar yadda Uqba ibn Amir Allah ya ƙara masa yadda ke cewa sa'o'i guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hanin mu mu yi sallah a cikin su, kuma ya hane mu kuma mu binne mamatan mu. Yace lokaci na farko, lokacin da rana take buɗewa baya halatta, amma gawa sallah kuma baya halatta a wannan lokaci kai sallah ta nafila, nafilar da ba ta da sababi. hatta tartafi'a, yace manzon Allah yace mana mu dan hakuri mu dan jira hasirana ta daukaka. Shine suka ce gwangwanin goran mashi kenan, bayan hudowarta da minti 10 zuwa 15 sannan ya halatta ayi. Amma lokacin da take hudowa baya halatta a makawa sallah. Lokaci na biyu shine lokacin da rana ta kai tsakiya tana jiran gushewa, shi ma baya halatta a magawa sallah. Duk wata nafila kuma marar sababi baya halatta ayi. Shine sai ya ce wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamila ash-shams. Lokaci na uku shine lokacin da rana ta karkata ta je fadawa ta yi ja, ba a magawa sallah, sai a dan jira in ta fada in yaso ayi masa sallah akai abun ne. Kamar yadda tsarin bayani zai zo nan gaba, binne gawa da dare abu ne wanda yake ya halatta. Dan haka a takaice wannan dai shine cikon bayanin mu game da abin da ya shahi wato sallar gawa. Duk da cewa a darasi da ya gabata mun ba ƴan uwa hakurin cewa saboda mahalli ne gaba ce wanda take da matukar muhimmanci, wanda kuma mafi yawan mu mun jahilce ta, musamman abin da ya shahi hukuncin jana'iza. Kenan sai a dau hakuri, darasin mu ne kenan, cikon fa'ida ne akan kenan darasi da ya gabata. Insha Allah darasi mai tsawa kenan, zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.